ra'ayatan qabihata wannan abu mai wari sala jazurin wa farasin wato ma'aifa ce ta rakumi ma'aifar rakumi da kuma datti na tumbi kashi wanda ake zubdawa na tumbi fasabba ya kwaso su fasabbahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid ya zuba su akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi yake cikin sujada fasara kufaru quraish ya dahkun kafaran quraish kawai sai suka fashe dariya ake ta dariya da ta dariya ya dahkuna suna dariya ya sajiuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam suna izgidi wa annabi sai ya da mutan Allah tabbata gare shi farahan bi zalika saboda farin ciki da wannan hatta atatu fatimatu har sai da yarsa sayyidina fatima radiyallahu anha tazo بنت أم زال الله صلى الله عليه وسلم فنزعته وثبت الملأ حتى تفرغوا تا جنية وانا عفن دسك دورا مسا تكام زلزاق سو حسير سكواتي سكو وانا بخارد مسلم ماسين فترد وانا حديث دقا عبد الله دم مسعود يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلي عند البيت وابو جهل وعصابه lahu julus annabi sun ya kasance yana sallah a wajen dakin Allah mai alhurma Abu Jahl da shi ko mai mutane shi suna zaune sai su kala ba'duhum li ba'din sai sashi su yace sashi ayi kuma yiwu bi salaj zurin da waye zai cikin ku zai zo da ma'aifa tara kuni bani fulani wanda ta wurin wane gidan wane aka an yanka rakumi fa yadahu ala zahiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora shi a sa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sayar lokacin da zai sujada kan ba sa shi karkawun sai mafi siyatan mutane ya tashi faja'a bi sai zo da shi fa nazara sai duba ta sajira nabi fa nazara sai dakata hatta sajira nabi sai sunwa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada wada'ahu ala zahiri sai dora shi akan bayan sa bayan ka tafahi tsakanin kafadin sa wa ana anzu insha Allah bin su yace ni ina kallo la ugni sai albana iya wadatar da komai lau kana ni mar'a da a ce dai ina da wani tsari wani kariya ina qala faj'alu yadhhabuna sai suka kawai suka shiga suna dariya bu yihilu ba'dhum ala ba'din rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajid kamar wadayan su saboda dariya kamar wani yau zai fada ma wani amma annabi sai shi ko yana cikin sujada la yarfa rasu bai doko bai doko kansa ba ta ja'atu fatimatu asai da yarsa fatima ta zo fatara hat an zaharihi ta fa ta jiba don abu daga bayan sa farfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa summa qala sannan yace allahumma alayka bi quraish ya allah ka kama quraishawa salasa marrati ya hudu wannan su uku fashaka alaihim sai abin yayi tsanani akan su suka ko ba mun yi wannan addu'a da aka musu suka ji tsoro yanzu da alim domin yayi addu'a akan su qala wa kanu yarawna anna da'wata fi zalika al-baladi mustajaba su ko sun kasance sun yi imani addu'a a wannan garin ko karbabbiya ce summa samma sanna da sun yi kai amma sunan su allahumma alayka bi abi jahl ya allah ka kama abu jahl wa alayka bi atbi al-utba allah ka kama utba bin rabi'a dan rabi'a wa shaybata bin rabi'a da kuma shayba dan rabi'a wal walida bin utba da walid dan utba wa umayyah bin khalaf da umayyah dan khalaf wa uqbah bin abi mu'ayd da uqbah dan abi mu'ayd wa adda sabi ya nisa hayna bakwai falama hafazhu bin kiyai shi ba qala fa wallazi nafsi bi yadihi abdullahi dan masud yake cewa ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa da kadar aitu allazina adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika na ga wayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su sar'a shirka qalibi qalibadar na gansu akade sun mutu a cikin rijiya ta badar wannan shi ne qalibi badar wannan ya zo a cikin sahih bukhari da sai muslim ne kasa sarwa ta wannan falamma ja hamza karshen abinda ya suka roto kenan falamma ja hamza ya lokacin da sayyidina Hamza ya zo wa kana ga'iban ya tasayyadu shi ko ya yi tana mai harauta lokacin da ake wannan bayanan ukhbira bil khabari shi aka bashi labarin abin da ya faru wa biyadihi qausun a hannun shi akwai kwari da baka ne ake ce mishi wannan ta kiriya wanda ake ja a halba ita ake ce ma qaus wanda ke mai lankwasa wannan fa ta ila abi jahalin sai yazo ja abu jahal fa darabahu bil qaus ya kwada mai wannan kwari da baka nashi hatta shajara sawa sai da husa mai kai wa qala hu yace masa taf'alu hadha bi ibn akhi zaka aikata wannan abta dan uwan dan uwana dan dan uwana zaka ma wannan qala lahu yusbu alihatana wa yastafihu qulana sai abu jahal yace mai ai zagin allolin yake yana wawantar da hankulan qala na qala na la yujadu asfa minkum sai na mai yace ai kware kwa ai babu wani wawa wanda yi gawanci ta buduna hijaratan kaw kuna bota ma duwa su wasabba alihatakum wasabba alihatakum laysa fi ba'su ai zagin allolinku ba wani ba wanda shi bane tijaratun faqat duwa su ne kawai da an jaki duzi me qala anta tu'minu bi abu jahl sai tambaye sai na maza to kai ka kenan kai ka imani da shi qala ana uminu bihi sai na maza ce eh ni ina bare gaskiya da shi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai tsama kai na sheda ba abun gauta daga siyasi allah na sheda kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ki allah fa dakhala fil islam sai shiga musulunci fa qala sai allah tabaraka taala ya sabkar a lokacin aw man kana mayitan fa ahyaynahu ja'alna lahu nuran yabshiru bil nas kama sai su zuwa sai su kharaji minha aw man kana mayitan shin wanda ya kasance mayitan matacce ne kafirin kafiri fa ahyaynahu sai muka raya shi bil huda da shari'a misu da hamza kamar hamza da wasayin hamza da yana kafirin sai muka raya shi da shari'a waja'alna lahu nuran yabshiru bihi bil nas sai muka sanya mai wani haske da yake gashi yana tayya da shi don na shi a cikin mutane da tabbasar da yin haka bin gairi yana gane gaskiya daga wurin gaskiya da wannan hasken kaman misali to wannan yayi daidai da kaman wanda misali shi kaman huwa fi zulumati tamkar wanda ke cikin duhai ne al-kufr wa na cikin kafirci yanda ke cikin kafirci laysa bi kharijin minha ba mai hita ne ba daga cikin wannan duhan a wanda ya wanda aka ce mai a lokacin Qur'ani na sabka aka ce yana cikin duhai na kafirci ba zai fita ba shike na dora mai tambari na kafiri shi har abada bai ba sunu sauke wa huwa abu jahl ibn hisham shi ne abu jahl dan hisham kazalika kama zuyina lil mu'minina